Gwamnatin Ghana ta sanar da ceto bakin haure su 831 a hannun masu safarar mutane a bara tare da gurfanar da 32 daga cikin masu aikata laifukan. Daraktar Fadar Ministan Daidai ta Jinsi da Kananan Yara tare da bunkasa zamantakewan jama'a kasar da Tafisa Zakari Yawu ta bayyana hakan ne a wani taron horar da jami'an gwamnati masu ruwa da tsaki bisa harkar shige da fice a kasar. Taron wani uku da tarayyar Turai ta dauda waniya a yankin Ho na jihar Bauta ya horar da masu ruwa da suke musamman jami'an shige da fice da 'yan sanda da dai sauransu matakan tinkarar bakin haure tare da ceto waɗanda ake safarar su zuwa Ghana. Binciken baya-bayan nan ya nuna cewa Ghana na daga cikin wasu ƙasashen Afirka ta Yamma da ke fama da matsalar safarar mutane domin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda sun ka hada da sabawa ka'ida da ma karuwanci da barace-baracen da wasu ayyuka masu ƙarfi. Malam Ibn Yusuf Durana mai magana da yawun hukumar shige da fice a jihar Arewa maso Yamma na kasar ya ce a baya-bayan nan ma sai da suka ceto wasu ƙananan yara a hannun masu safarar su.
Mun intercept waran su yaran da asilansu su suka yi niyya kaman za su yi tafiya da su from Burkina Faso to some part of Bona Hafo region. Yasa sai su engage in child labor. So our investigations revealed that these girls were actually trafficked.
Ilahirin bakin haure suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke makutaka da Ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar da Burkina Faso da dai sauransu. Marafan zangon Akra Malam Imrana Adamu Bako ya fada wa muryar Amurka cewa wasu kananan yara da ake fitowa da su a Jamhuriyar Nijar suna tsunduma cikin mawuyacin hali sosai.
Ruwa ya tafi da ƴaƴansu, an je an ciro su, muke tsayawa batun kot, mota ya take musu ƴaƴa, an sace musu ba domin ana sace musu ƴaƴa.
Wata yar Nijar da ta bukaci da a saka sunanta da ake zargama da safarar kananan yara ta ce kashin gaskiya yaran da suke kawowa a Ghana marayu ne.
To tsakani na halga Allah muke gawa da iyan mutane hede marayu kamar wanda bai da uwa kuma ka dauki nauyin dole ka dauke shi shine zaka taho.
Sai dai ko sarkin zangon Ankara Alhaji Hayya Hamisu Bako ya ce a matsayin sa na sarakunan gargajiya suna nasu iya kokarin taimakon domin samar ma bakin haurin sana'a.
Sannan wani na taba yi mai tambaya kana bukatan ka koma gida, yace ya dauki duk irin abin da za a yi mai Allah domin gida bai da kowa, ya kete rijiya ne da baya a garin nasu zo an mamaye an kashe mutane mun shi baban shi dan uwan shi ba ko daya me zai koma yayi, ina zai koma, an samu inda da ajiye shi anan a bashi aiki yayi.
Gwamnatin Ghana dai ta bayyana cewa za ta ci gaba da maida hankali gurin kare haƙƙoƙin bil'adama musamman ma waɗanda ake safarar su ba bisa ka'ida ba. Hamza Adam, muryar Amurka, kuma si Ghana.